Wani sabon rahoton hukumar da ke kula da hanyoyin sadarwa ta Majalisar Dinkin Duniya International Telecommunication Union ya ce kashi ɗaya cikin waɗannan mutanen duniya masu amfani da yanar gizo matasa ne da shekarunsu suka fara da 15 zuwa 24. Rahoton ITU ya ƙara da cewa kusan kaso 40 cikin 100 na mutanen da ke amfani da yanar gizo a duniya, kimanin mutane miliyan 320 sun fito da ƙasashen China da India. A baya dai China ta ce akwai masu amfani da yanar gizo sama da miliyan 730 a ƙasar, wanda hakan ya ninka yawan masu amfani da yanar gizo a Amurka, inda akwai kusan mutane miliyan 287. Idan kuma rahoton ya gano cewa matan da ke amfani da intanet sun fi maza yawa a Amurka. A ɗaya ɓangaren kuma, India ta wuce tsammanin manazarta, domin kuwa akwai mutane miliyan 460 da ke amfani da intanet a ƙasar. Haka kuma rahoton ITU ya gano cewa akwai bambancin jinsi, inda maza suka fi yawan matan da ke amfani da intanet a duniya da kaso 12 cikin 100. Wanda hakan ya bambanta a ƙasar Amurka, inda yawan matan suka wuce maza da kaso 3 cikin 100. Fasahar intanet fasaha ce da wasu masana ke cewa ta sauya fasalin yadda ake gudanar da al'amuran rayuwa a duniya gaba ɗaya, hatta kai wasu na cewa sun fara mantawa ko yaya rayuwa take kafin zuwan intanet.